وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ومن أغودية الله سبحانه وتعالى da ya sake kadara hado mu a wannan masallaci Masjidul Khairat a wannan rana ta Laraba 5 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 na hijiran Maki sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda kuma ta yi daidai da 22 ga watan 4 na shekarar 2026 na miladiyyar Isa alaihi salam ilisahin ya kasance daidai ƴan uwa mun zo don ci gaba da karatun mu na aqida cikin littafin mu mai suna Munyatul Murid fi ilmi tauhid sati da ya gabata mun yi bayani a saman kan yaya ake amsar ibada wasu dalilai ne suke sa Allah subhanahu wataala ya mushi addu'a bayan shi inda a cikin wannan littafin mallam yake mana bayani saman kan mata tuqbalul ibada da yaushe ake amsar ibadan bawa in an ce ibada ya umshi dukkan wata bauta ta Allah subhanahu wataala da za a yi ashe tana da wasu ka'idodi wanda sai an cika su Allah subhanahu wata'ala yake amsa su yake cewa mata tuqbalul ibada yashi ake amsa ibadar bawa tuqbalul ibadatu idza istakmalat shaytain ithnain ana amsa ibada ne in ta cika sharuɗa guda biyu wannan sharuɗan guda biyu yake cewa na farko al ikhlas shine kadaita Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake hodi cikin alqur'ani mai girma ala lillahi dinul khalis lalle na ga Allah addini wanda yake tsarkakken addini wa qala sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla haka nan fadan shi mai tsira da amincin Allah yake karoito daga yake cewa daga Allah mai girma da buwaya yake cewa ana aghna shuraka'i an shirki ni na wadatu da duk wanda za a tara bauta ta da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi yayi shirka a cikin wannan aikin mai iya gairi yace ba dan ni ka yi wannan aikin ba taraktahu wa sharakahu yake cewa to zan bar shi da wannan mi zan bar shi da abin da ya tara bautar tau da shi misalin duk wanda ya tara bautar Allah da wani ya bauta ma wannan Allah to Allah yace zai bar shi da shi wannan abin da ya bauta ma wannan hadisi ne wanda yake Muslim ya rawaito shi na biyu daga cikin bayancin ikhlasi cikin ayyukan kadaituwar Allah subhanahu wataala da shi kadai ake yi dan shi kadai sai na biyu yake cewa muwafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallama fi zalika al'amal wannan aikin na ibada da mutun zai ya zamanto yayi daidai da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan aiki sai Allah subhanahu wataala yake cewa daga cikin manzo Allah mai tsira da amincin Allah yake cewa man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin musulunci ma laysa minhu wanda babu shi a cikin addinin na musulunci yake cewa wannan abun ai fa huwa raddun ba abun karawa ne Allah bai amsa wannan aiki yake cewa duk abun da aka kirkiro shi wanda bai cikin addinin bai cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to lalle koda kai shi kana gana a matsayin ibada ce to Allah bai amsa wannan aikin naka ba yadda zai Allah ya amsa abun da ba ma'aiki bane sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ko kuma ya kawo shi daga Allah subhanahu wataala kai ka huddo shi kana ganin mai kyau ne kai ka huddo shi kana ganin ibada ce to Allah bai amsar ta dan kai ganinka cewa wannan abun mai kyau ne ko kuma ibada ce a'a Allah yana amsar ibada ne in ta cika wannan sharuɗan guda biyu dan haka in aikin bai daidai da irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ba to Allah bai amsa shi an ce ibada daga cikin nau'ikan ibada zan mu gani ibada tana da yawa daga cikin irin nau'ika na ibada ta Allah subhanahu wataala mun diba wanda take kusan mu ita ce mi addu'a ko addu'a ma tana cikin nau'ikan ibada tunda hadisin Maki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna du'a huwa al-ibada ita kanta yin addu'a ibada ce kenan addu'an ma ya kamata ya zamanto tunda ibada ce ashe Allah ba zai amshe ta sai za ta sharuɗan wa'annan guda biyu ba da ita ma da ma wasun su in dai ibada ce zakai sharadi na farko kadaituwar Allah subhanahu wataala lokacin da zaka yi addu'a baka kawo kowa baka halarto kowa cikin zuciyarka sai wa sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne zaka yi ka yarda shi ne in ka roƙe shi zai baka kuma shi ne yace ka roƙe shi ya baka ai yake cewa la in shakartum la azidannakum in kun gode mini cikin ni'imar da na muku inji Allah subhanahu wataala yace zan ƙara muku sai ta ya kuma in kun kafirce mini fa inna azabi la shadid adar Allah subhanahu wataala yake cewa kuma azabata ai mai tsanani ce dan haka ita ma ibada ce addu'a kenan dan haka sai an yi ta kasance wata irin yadda ma'aki sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ba zaka zamanto kana yayin addu'a irin yadda kaga dama ba ai ka biyo ta tunda kana cikin ita ma ibada da hadisin ma'aki sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana haka to ashe ita ma sai kai ta yadda ta dace da yin yuwar ma'aki sallallahu alaihi wasallam yayi kuma kai ta tare da mi tare da ikhlas